yayi ma ziyarar gani da ido ne da shirin ke gudana a jihar Taraba. Hadimin shugaban kasa kan harkokin samar da aikin yi Mr. Afolabi Imokede, wanda ma shine ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayyar, ya koyi bane da yadda matasa ke son rungumar shirin na Empower, wanda ce an kirkiro da shirin nema da zimmar samar da aikin wucin gadi ga matasan da suka kammala karatu babu aiki, wanda ya ce tuni ko kulliya ta sama biyan kudin sabulu. Hakanan ma hadimin shugaban kasa ya ce kawai yanzu gwamnatin kasar na kokashi zunzurutun kuɗi da yake naira biliyan 6 a kowace wata kan shirin na Empower, wanda don haka ne ma ya shawarci matasan da ke cin gajiyar shirin da su tabbatar sun yi adashin gata da wani abu daga cikin naira 30,000 din da ake basu a matsayin allowance kowane wata.
We are in Taraba to monitor the Empower beneficiaries that have been deployed to Taraba since December.
Mun zo ne mu ga da shirin ke tafiya kamar sauran jihohi, kuma manufar wannan shiri shine a samar da aikin yi, inda wasu za a ke tura su makarantu, wasu kuma wasu wurare, kai har ma da hakan noma, kamar yadda muka tara a nan. Don haka ya kamata a maida hankali domin kulliya ta biya kudin sabulu.
Not just any social job where they eat at home and or they just sweep in the streets.
A jihar Taraba dai fiye da mutum 3,000 ne ma aka dauka a wannan shirin, inda tuni wasu ko suka soma karban alawus, yayin da wasu fiye da 1,000 kawo yanzu ma ko kwandala ba su samu ba, mutum da ko ya kai wasu su ma yin zanga-zangar lumana. To ko me ake cikin ne game da waɗanda ba su samu kudaden nasu ba? Hai layo daga hadimin ne shugaban kasa.
200,000 were deployed by November last year to the 36 states and FCT.
Kuyi hakuri, za mu duba ku kanku, domin ko wannan matsala ba wai ka a nan jihar Taraba ba, akwai irin su a wasu jihohi. Wasu matsaloli daga banki ne, wasu kuma daga yadda kuka cika bayanan ku ne.
One is to interact with the volunteers themselves, as you have seen me do in every look.
Ita ma da take karin haske mai kula da shirin a Taraba, wato focal person Mrs. Beatrice Kitina, ta koma nuna farin ciki internet da ziyarar tawagar daga Abuja, wanda ku tace zai ma kawar da zargin da tun farko ake musu na cewa sun yi wa kashika tashi ne da kudaden.
Allah ne ya ansa addu'ar gaskiya, sun zo a lokacin da ya kamata su zo, lokacin da akwai damuwoyi kala kala. Sai lokacin da su Empower volunteers ne, especially don pay, sun loka cewa mu muke cuce su, kuma mu muka cancanta sunayen su, kuma mu muke karba ajin su. Wannan sun zo, Allah ya taimaka mana, sun zo su ne yan Empower, sun suka yi wannan aikin Empower, sun suka zo suka faɗa gashi yadda Empower aiki.
To wai ko me waɗanda ma aka ɗauka cikin shirin ke cewa
ina ta zuwa bana ba a cinin na da matsala, in na zai sa cinin ban da matsala ba ne, har yanzu dai ban samu ba, an samu ta zuwa mai gyara ne ci, kamar ni na je na yi gyara ya kai su biyu zuwa su uku, idan na zai sa cinin na ban da matsala sai na je gyara ga shi an manna suna na kuma da kuma sa
samar da aiki na mako cikin kudurorin gwamnatin Buhari, wanda ko take tutiyar cimmawa kafin ƙarshen wa'adin shekaru hudu, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.